with drugs. New one in it. Talk black boys.
So no one got a musu. Uncle didn't you got musu. Musu secure a bum musu. Yakamata mobum musu. No one got a musu. Uncle didn't you got musu. Musu secure a bum musu. Yakamata mobum musu. Don't know now, musu. New one in it. Don't want in it. Don't get on suay. Don't know now, musu. New one in it. Don't want in it. Don't get on suay. Bara na bali wata. Ayan zusi tabata. Me manachi na bata. But ye madi some bata. And never so see a sunny. So black boy na bugadi. Waka tata bugadi. Maganan ma ake a gari. Maganan ma ake a gari. In ka zo zaka ji sauti suke bi. Magana suke yi. In dai ta fito mu za ta gani. Ai mu ta sani sosai. Oh my guys are spenders. We know you do for designer. Is it Gucci, is it Prada. Call me Jago, call me Weezy. So, no one ain't got a musu. Unkudin ne irga musu. Musu suke a bam musu. Yakamata mu bam musu. No one ain't got a musu. Unkudin ne irga musu. Musu suke a bam musu. Yakamata mu bam musu. Dan nuna musu ni wane ne. Dan wane ne. Dan gidan su waye ne. Dan nuna musu ni wane ne. Dan wane ne. Dan gidan su waye ne. Magana banza ce.
Magana banza ce.
Magana iska ce.
Magana iska ce.
Karaman magana ce.
Karaman magana ce.
Magana iska ce.
Magana iska ce.
Bata kai da ta banza ba. Bata kai da ta iska ba. Magana shashan cice. Magana jahilci ce. Magana an ta kai magana an ana magana fashiru ake. Magana ta kudi ake. Zan can fa kudi muke. Oh my guys are spenders. We know you do for designer. Is it Gucci, is it Prada. Call me Jago, call me Weezy. So, no one ain't got a musu. Unkudin ne irga musu. Musu suke a bam musu. Yakamata mu bam musu. No one ain't got a musu. Unkudin ne irga musu. Musu suke a bam musu. Yakamata mu bam musu. Dan nuna musu ni wane ne. Dan wane ne. Dan gidan su waye ne. Dan nuna musu ni wane ne. Dan wane ne. Dan gidan su waye ne.
So black boy. Hey.